Relative to March 2022, this indicates a 4.2 percentage point inflation rate higher than the rate that was recorded in March 2022.
Farfasa kobna anum kenan masanin kididigar gwamnati ya ce yawan hauhawan farashin kayayyaki tsakanin watan Maris shekara 2022 da Fabrairu shekara 2022 ya haura zuwa kaso 23.6 daga kaso 19.4.
This literally means that on a month-on-month basis, that is between March and April 2022, prices of goods and services have gone up by 5.1%.
A wani taron manema labarai da aka gudanar a nan birnin Accra, hukumar kididigar ta bayyana farashin sufuri, kayan abinci da abin sha da gidaje, ruwa, wutar lantarki, iskar gas da man fetur da sauransu yayi tashin goron zabi. Mafi yawancin masu sana'ar sun ce hauhawan farashin kayayyaki yana karya musu jari.
To ni ne Yajiya Samira. Tun da an ka haife ni ne nazo a cikin rayuwa, ban taba gani irin wanga mugun karin kaya na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya bar mu da muke sana'a kudi kadan be aikin. Ko kana kallo ga kudi, yanzu abinda 5 million ka san zai maka, yanzu she 10 million zai yi. Abinda ka san 10 million zai maka, yanzu she 20 ma hadda bayan shi. Gwamnati ya ware idon shi, ya tausaya ma al'umma. Ana jin jiki.
Wa Hajiya Jamila, to yau in ka je ka sai abu, mun sai ma mun je mun sai shinkafa, muna saye wurin shinkafan ma aka ce mana wai an kara, bayan mu mun biya kuɗi mun kare tun ba mu dauki ba. Yau da ka sai abu kan ka juya minti daya an kara, yanzu ya zama na in ka shiga kasuwa da kuɗi abinda kake nema ka sai ma kan ka wai waya sai maka kaman sace ka kai.
Ni ne Alhaji Muhammad Murtala Alhassan. Tsakanin wata biyu zuwa uku nan karin da an kai na mota daga nan turo-turo, motar da muke shiga muje Kumasi, taxi ne, okada ne wanda muke hawa, duka ya hawa abin ya yawa ya wuce hankali. Ba mu san yadda za mu yi ba, don ba mu taba experience wani abu mai kama da haka ba.
Sarki Umaru Ashiru Dukeni, masanin tattalin arziki, yayi mana sokaci.
Akwai hanya guda biyu da aka sanya da ta zama dalilai da yasa farashin ababa ke haurawa. Na farko, idan kayan da ake amfani da shi wurin sarrafa abin da muke sai ainihin pricing ababen kuma ta ringa zuwa sama, wannan na ce mai cost push inflation kenan, ko kuwa demand pull kenan, wanda kaga mutane na matukar bukatan wani kaya akan aka ce ga pricing wannan ababen nan suna haurawa. Idan ka lura da jawabi wanda shugaban Ghana Statistical Service yayi, za ga kaman dalili mafi kwakwara shine idan kai nazarin shi sai za ga kaman abin duka pricing dollar ne. Abin da sani ke gaya maka haka shine inflation basket, wanda kayan da ake zubawa cikin basket nan da muke aunawa yau da kullum mu gano yanda pricing ababa ke haurawa, za ga kaso mafi yawa daga cikin su da yasa pricing ya je sama kaya ne da muke shigowa da shi.
Sama da shekaru 8 kasar Ghana ba ta taba huskantar hauhawan pricing kaya kamar wannan shekarar ba. Abdulkarim Yakwani, sashen Hausa na murar Amurka daga Accra, Ghana.